Mai sauraro Ibrahim Abdullahi Suran Dinki akan mita 88.5 da laifin mara zamani dauke da cigaban labarin da muka kawo mai sauraro a jiya na yanda aka yi zargin wata mata ta hada kai da ƴaƴanta sun yi wa wasu makotansu kalan sharrin maita har ta kai an yi zargin ta hada ƴaƴan nata su ne musu ruwan jifa da duwatsu a cikin gida kuma ƴaƴanta in sun fito ma su ne musu a cire cewa mayu ne wanda bayan abin ya yi kokarin zuwa gurin ƴan sanda kafin daga bisani ya wuce gaban alkali aka kuma yi dakon tsayawar su don jin yanda abin zai je izo to zuwa yanzu dai sun tsaya a gaban alkalin amma kuma kotun ta ba da dama a koma gurin ƴan sanda a fara dubin bincike duba da yanda aka buƙaci su sulhu amma kuma sulhun ya gagara har ma kuma an dawo gaban alkalin amma dai su waɗanda ake zargi da wannan kalan sharrin maita sun musa wannan zargi har ma kuma mun zanta da ɗaya daga cikin su
suka ce aje kwalle a bincike to an je kwalle an yi bincike matar ta yi dai statement to shi ne aka ce wani an koma da safe an je an nemo shahodoji a tun a jiyan ma dai an ce aje a nemo aka ce da wato aka yi abin a gaban su sun faɗa haka ake ce da wancan da wancan aka rubuta aka ce aje a kirawo su to kowa ya zo ya ce shi ba ruwansa ba a gaban su aka yi ba to aka da aka faɗa a wannan ma'aikacin ɗan sanda to da aka ji haka sai aka ce to a bari sai gobe to shine kawai shawarar mu kotu mun da ya fara kenan
to me ya kawo zancen jifa cikin gida da ruwan duwatsu
jifa wallahi ba a yi ba ba wanda ya yi ba wanda ya jifa ba a yi musu jifa ba
an ce wai kai ne hogan ɗin cikin sarkin ƙarfi kai ne jagaba kai ne namiji
in dai ina ma kasuwa kullum in na tafi kasuwa sai rana ke dawowa dan yi da ƙanina mu uku muke tafiya kasuwa sai dare wajen magariba bayan magariba muke dawowa
yanzu dai ba a faɗa wancan magana
ba a faɗa ba wallahi ba a faɗi komai ba
to za dai mu ci gaba da bi don ganin ya zuwa yanda al'amarin zai kawo ƙarshe amma dai zuwa yanzu kotun ta ɗage sauraron wannan shari'a zuwa lokaci na gaba wanda muke sa rai da yadda Allah za mu koma don kawo mai sauraro yadda za ta wakana Ibrahim Abdullahi Suran Dinki a kan mita 88.5 da FM muryar zamani